أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين بارك الله فيكم هدوء a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Aliyu bin Abi Talib wanda yake cikin makarantar CEJD a birnin Damagaram Jamhuriyar Niger yau muna ranar Laraba 9 ga watan Zulqa'ada shekarar 1446 hijiratan Nabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 7 ga watan 5 shekarar 2023 miladiya har ila yau muna cikin karatun littafin al-wajiz fi aqidati salafus salih ahli sunnati wal jamaa wannan darasi da zamu yi a yau shine darasi na 18 idan ba amince ba darasin da ya gabata mallam ya kawo karshen bayani dangane da wato rukuni na hudu daga cikin rukunnai imani shine al-imanu bir rusul imani da manzannin da Allah ya aika inda mallam ya shiro mana wasu daga cikin mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda muka take a wannan mu'jiza ta Allah subhanahu wata'ala baya barin wanda yayi yunkurin ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam face ya kawo mishi dauki inda malai ya kawo mana kissa ta Abu Jahal da shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da yayi yunkura ya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam na cutarwa lokacin da Annabi yake gudanar da sallah amma hakan bai samu ba domin Allah ya turo rundunar ta mala'iku domin ta ba Annabi shikariya yau insha Allah zamu tashi rukuni na gaba daga cikin rukunnai imani wanda shine rukuni na biyar al-imanu bil yawmil akhir imani da ranar lahira wanda shi imani da ranar lahira dama yana daga cikin rukunnai imani wanda imanin mutum ba zai tabbata ba har sai yayi imani cewa tabbas akwai ranar lahira za ta yi kuma Allah subhanahu wata'ala zai yi sakamako a wannan rana dangane da bayan shi da abin da suka aikata a rayuwar su ta duniya Allah madaukakin sarki muna jagoranci mallan yake cewa rukunul khamis rukuni na biyar al-imanu bil yawmil akhir imani da ranar lahira yace ahlus sunnati wal jamaa wato ahlus sunna wal jamaa ya'taqiduna wa yu'minuna bil yawmil akhir sun yi imani kuma sun kudirce maranar lahira wa huwa al-yawmul ladhi yuhyi Allah ta'ala fihi al-khalqa ba'da mautihim mallan yace ranar lahira shine ranar da Allah zai raya halittu ga baki daya bayan sun riga sun mutu wa yab'athuhum min quburihim kuma zai tado su daga kaburburan su thumma yuhasibuhum ala a'malihim sannan kuma yayi musu sakamako akan ayyukansu tun lokacin da Allah ya halicci duniya tun daga Annabi Adam alaihi salam har zuwa yanzu mutane suna ta rayuwa ne suna ta rayuwa ne suna ta mutuwa in suka mutu sai su bar wasu su ma wasu su ayyayyawa sai su mutu sai su bar wasu haka ake tun daga lokacin da Allah ya hutu Annabi Adam daga aljanna ya sako shi doran duniya sai ya zamanto har yau waɗanda suka mutu suna can a kwanje inda suka mutu cikin rayuwarsu ta barzakh har yau mu ma muka zo kuma mu ma zan mu huce wasu su yi rayuwa har zuwa lokacin da Allah zai tada ranar alkiyama to daga lokacin da ranar alkiyama ta zo Allah zai tado da na farko da na ƙarshe haka tashi tadowa da waɗanda suka mutu daga ƙarshe da waɗanda suka mutu tun wancan lokacin na Annabi Adam gabaki dai Allah zai fitar da kowa daga kabarin shi sai Allah ya raya kowa wannan raya wanda Allah zai ma mutane Allah zai raya mutane sannan kuma ya tattara su a mahshar sai kuma ayi ma kowa shari'a aba kowa sakamakon abin da ya gabatar a duniya domin dama Allah ya turo mutane ne a duniya a matsayin missionar mission ce aka baka menene mission ka shine ka bauta ta ma Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun haka Allah ya ce Allah ya ce ban halicci mutum ba da aljini sai dan su bauta ta mani asalin misofin da Allah ya aiko ka a duniya saboda ita shine bauta. Duk abin da dan Adam zai yi a rayuwar shi ta duniya ko ma menene, in dai bai shi da alaka da bautan Allah subhanahu wataala, to ya zama to riba ne. Amma asalin shine ka bauta ta ma Allah. Saboda haka duk abin da ya tunkari bautan Allah ka, in dai lamari ne na duniya, ka gani ya ci karo da bautan Allah, ya ci karo da addinin ka, to wannan abin ka sha mai lahiya. Saboda shi riba ne, zaka iya zawuwa daga baya ka same shi. Amma asalin abin da aka lice ka yi shi ka tsaya akan shi, kamar kai ne aka aike ka kasuwa, aka ce ka je ka yi sayayya, ka dawo ka tsaya a ko'ina. A hanyar ka ta kasuwa sai kake ganin kuɗaɗe a ƙasa, wani ya zubda kuma kai kana buƙatar kuɗaɗe, kaga zaka iya tsaya kana tafiya kana tsugunna kana ɗiba, haka je kasuwa ka dawo. Ya zama to a hanyar ka ta kasuwa ka samu riba kenan. To duk abin da muke a rayuwarmu ta duniya, neman kuɗi, neman ilimi na duniya, wato duk abin da zai sa mu rayu, gina gidaje manya-manya masu hawa ba ɗiba biyu ba, sanya manyan kaya waɗanda suke da tsada, duka wannan ribar duniya ce. Amma dai ainihin abin da Allah ya kawo mu duniya, mi shi ne mu wadata mishi. Saboda haka duk abin da zai sha magance tsakanin bawa da bautan Allah, to bawa ya guji wannan abu. Shi ne anan malik ke cewa Allah zai tara da na farko da na ƙarshe gabaki ɗaya su haɗu a mahshar, sai Allah ya musu hisabi akan ayyukansu. Sai malik ya ce ai huwal i'tiqadul jazim wat tasdiqul kamil bi yawmil qiyama. Malik ya ce abin da ake nufi da imani da ranar lahira shine mutum ya kodirce kuma ya gaskata cikakkiyar gaskatawa cewa akwai ranar alkiyama za ta zo. Lokacin da mutum ya yarda a cikin zuciyar shi cewa akwai ranar alkiyama za ta zo, shine ya yi imani da ranar lahira kenan. Domin akwai waɗanda suke ganin cewa ranar lahira ma kai ba abu ne mai yiwuwa, kawai tatsuniya ce aka rubuta ake gaya ma mutane, ma'ana basirai ba za ta zo. Kuma wannan magana ba wai a zamanin farko ba, da kafirai suka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama a idza kunna idaman nakhira qalu tilka idan karatun khasira, a wani guri suka ce a idza kunna idaman wa rufatan a inna la mabuthun aw aba'un al awwal, suka ce kai yanzu a ce mun mutu a cikin rami mun rube kashin namu ma ya rididdige, dan abin da za samu dan kadan ne, kuma a ce wai za ta don, suka ce kai wannan abin a duba shi ba yayewa. To a yanzu akwai wanda suke da aqidar cewa wai ita duniyar nan da muke cike ta hiya take duk bayan shekara 4000 ko kuma 600 wai Allah yana sake halitto mu ire-iren mu, dai yanda kake inna mala uwakar, Allah zai sake halitto ka bayan shekara 4000 ka sake wata sabuwar rayuwa bayan wannan wanda kai, sannan in kai rayuwar da sabuwa ka kara mutuwa kuma bayan shekara 4000 kuma za a sake taro ka sake wata rayuwa. Su haka suka ce duniya take tahiya. Mun taɓa yin wannan bayani a cikin karatun mu na baya. Wannan kuma aqida ce ta wasu daga cikin filosofi wanda sun bayyana ta, wanda har film an yana nuna irin wannan. Kuma wannan aqida ce wadda da yawa a koyin da suke da irinta. Kai kuma wannan aqida ce wadda ta kauce wa aqida ta addinin musulunci. Addinin musulunci ya tabbatar da cewa lahira za ta zo, kuma tabbas abin da ake faɗi gaskiya ne zai zo shi. To kudircewa da wannan shine ake cewa imani da ranar lahira. Wanda bawa kuma in yayi haka shine ya tabbatar da rukuni ɗaya daga cikin rukunin imani guda shida. Sai malam yake cewa wal imanu bi kulli ma akhbara bihi Allah ta'ala fi kitabihi. Sannan kuma ahlus sunna sun yi imani da dukkanin abin da Allah ya bada labari a cikin littafin shi, wa akhbara bihi rasuluhu, kuma annabin Allah ya bada labarin shi, mimma yakunu ba'da al-maut, dangane da abin da zai kasance bayan mutuwa. Bayan mutuwa ko sa'uwa da zai wakana, annabi ya bada labarin su, Allah subhanahu wataala ya yi ishara zuwa gare su, to mutum ya yarda da cewa za su wakana. Abin mawaki shine a cikin musulmai akwai wanda musulmi ne amma gani yake in an mutuwa babu wani abu da zai biyo baya, duka wannan tatsuniyoyi ne wal iyazu billah. Wanda kuma Allah subhanahu wataala ya yi ishara zuwa ga haka. Daga cikin abin da suka yi ishara zuwa ga haka, akwai ayat da take nuna cewa cikin kabari akwai azaba. Allah subhanahu wataala yake cewa lan nuziqannahum min al-azabi al-adna dun al-azabi al-akbar la'allahum yadhakkarun la'allahum yarji'un. Na'am, Allah yake cewa za mu dandana musu azaba ta nan kafin a je a dandana musu ta can. Wannan Allah yana wadi ne la'allahum yarji'un, ko za su dawo daga abin da suke yi na kafirci. Wannan azabar da za ma mutane a duniya ne, a'a, malamai suka ce in an mutu an binne mutum akwai wata azaba ga wanda yake ya bi Allah subhanahu wataala a rayuwar shi. Ma'ana duk wanda ya kasance ya bujeje ma Allah daga lokacin da aka binne shi hadisi da yawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da cewa azaba ba za ta biyo ba kamar yanda wanda ya bi Allah a rayuwar shi daga lokacin da aka binne shi farin ciki ne kuma zai mamaye shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in mutun ya mutu to cikin biyu ne an samu da in ma ya huta in ma kuma mutane sun huta da shi in mutunan kirki ne mutuwar shi hutu ce a gare shi dan saboda abin da zai iske daga lokacin da aka binne shi yafi abin da yake rayuwa akai da duniya in kuma mutunan banza ne abin da zai iske a can ba kyau to ku da kuke rayuwa da shi ku kuma ku daga kun huta saboda kun hutar da wani alaka kai daga gare ku wannan kuma isharori ne wa'inda hadisai da yawa sun nuna ga kuma malamai suna ta bayanin wannan wanda ba za mu tsawaita ba akan shi shine annabi malai ce ai ahli sunna sun yi imani da abin da Allah ya bada labari da wanda annabi ya bada labari zai wakana bayan mutuwa sai yace min fitnatil qabr daga abin da ya shafi fitina ta kabari wa azabihi da azaba kabari wa na'imi da kuma ni'imomin da suke cikin kabari a cikin kabari abu uku ne akwai fitnatil qabr akwai azaba ta kabari kuma akwai ni'imomi na kabari wanda kowanne daga cikin mutanen da aka binne sai ya haɗu da ɗaya biyu ɗaya mushtarak ne kowa sai ya haɗu da shi shine fitnatul qabr duk wanda ya mutu zai samu zai gamu da fitnatul qabr menene fitnatul qabr shine tambayar da ake ma mutum in ya mutu daga lokacin da aka binne ka aka dora ƙasa akan ka mutane suka yi da nasu za su juya su fita daga makwantai su koma gida annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana mai dawo mutun ran shi kuma yana jin karan takalman mutanen da suka binne shi za su koma gida kana kwance a gadon likita bakar lahiya ka shiga cikin wani yanayi ka shiga cikin koma baka san mai da kanka yake sai mutuwa ta riske ka to ba za ka san inda kanka yake ba sai a lokacin da suka binne ka suka koma kawai sai dai ka ji karan takalman mutane suna koma in kai haka haka yake jika cikin gabari za a bido maka rayuwarka dan a maka tambayar kabari wannan ita ce fitnatul qabr da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a tambayi mutum ne akan wane ne ubangijin shi wane ne annabin shi ko kuma mene ne addinin shi sannan kuma me zai faɗa game da wannan mutumin to mumini wanda ya bi Allah subhanahu wataala a rayuwar shi ta duniya zai ba da wannan amsa shi tambaye shi wane ne ubangijin ka sai ya ce Allah shine ubangiji wane ne mene ne addinin ka sai ya ce addinin musulunci me zaka ce dangane da wannan mutumin da aka turo sai ya ce bawan Allah ne manzon Allah shikenan ya bada amsa mutumin manza kuma in aka tambaye shi wane ne ubangijin ka sai ya ce a ban sani ba mene ne addinin ka ce a ban sani ba wa me zaka ce game da wannan mutumin sai ya ce wallahi ban sani shikenan wannan ita ce fitnar da kamar wanda da mutumin manza da mutumin kirki kowanne sai ya gama da shi sai na biyu azabul qabr azaba ta kabari wanda kuma wannan mutumin kirki bai haduwa da ita mutumin manza shine zai samu azaba a kabari shi abu na uku shine na'imul qabr ni'imomi na kabari wanda shi kuma mutumin manza ba zai same su ba sai mutumin kirki wanda kuma wa'annan abubuwa ne wa'anda suke wakana a cikin kabari wanda ake ce musu hayatul barzakhiyya rayuwa ce ta barzakh ita rayuwar barzakh ta sha bamban da rayuwar da muke a nan duniya sannan kuma ita ba rayuwar lahira bace ba domin ba a kai ga zuwa lahiran ba saboda haka wani abu ne wanda yake hayali in kokon lokaci zaka dora kace ta baka amsa wa'annan abun da yanda zan su wakana kokon lokaci ba za ta iya baka amsa ba domin hadisan da suke nuna fitinan kabari da suke nuna azaban kabari da ni'imomin kabari suna nuna cewa duk lokacin da aka binne bawa kabari yana matsa shi duk yanda ka kai ga imani duk yanda ka kai ga tsoron Allah kabari sai ya matsa kan yan binne ka abin da yake tabbatar da haka shine mutuwar Sa'd bin Mu'az sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sa'd bin Mu'az kissan mutuwar shi tana da ban al'ajabi da kuma ban tsoro na gaske wanda duk mu'minin da ya ji kisan Sa'd bin Mu'az zai tabbatar da cewa akwai damuwa amma dai Allah ya sa mu cika da imani shi sahabin annabi ne yana daga cikin mutanen al-ansar mutanen Madina ne an ji an yaki sai aka ji mishi ciwon da ya jayo ajalin shi amma da aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama Sa'd bin Mu'az ya rasu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to yace masahabai ku tashi mu yi gaugawa mu yi mushi wanka mu yi mushi sitira kada malaiku su rigayo kaga yanzu wannan magana ta annabi ta tabbatar da cewa malaiku za su annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi suka yi mushi wanka suka yi mushi sitira Sa'ad bin Mu'az lokacin da za ka shi makwantai mala'ikun Allah 70 ne suka raka gawa shi mala'ika 70 ba magana mutane yake ba sannan kuma annabi ne sallaci gawa shi karshen garanti kenan ko amma da aka zo makwantai aka binne Sa'ad bin Mu'az annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga kasa nan kabari ya kama shi kabari ya matse shi to sai kai tunani in wanda mala'ika 70 suka raka gawa shi annabi ya sallaci gawar shi aka binne shi kabari ya matse shi to dani da kai ya zani kake tunanin imanin ka zai sa kabari to ya gudu amma da aka jima annabi sallallahu alaihi wasallam sai kabarin ya sake shi shine malamai suka ce in mutun ya mutu ko da yana da imani kabari sai ya matse shi a sanar da kai wacewa kai fa barka da zuwa lahira ka shigo lahira in yi so in kana da imani daga baya zai saka inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutun yana da imani kabarin shi zai gudu bude wadda tahi girman duniya gaba da wannan kuma hayatul barzakhiyya kenan kamar yanda kuma in mutunan banza ne din ya matse ba zai saka ba sai dai karin matsewa annabi ce wa innahu la takhtalifu fihi adlahu hakar karin shi na hagu sai ya shiga cikin nadama saboda matsewa kabari wannan shine abin da yake wakana a cikin kabari to a matsayin ka na wanda yake imani da ranar lahira sai ka gama da wannan cewa kayan aje lahira za a bi daga wannan shine imani da ya samu cika sai malamin yace wa ma yakunu min ahdathi haka nan kuma mutun yayi imani da abubuwan da za su kasance wa ahwalin da halaye yayyukan da za su kasance wa ahwal da kuma imuwar da za a shiga min ashratis sa'a na daga wato abubuwan da za su wakana da suke nuna cewa fa alkiyama ta zo sune ke jama'a ashratus sa'a abubuwa ne da su fara wakana daga sun fara wakana to alama ce da take nuna cewa duniya ta zo ƙarshe sai ce wa alamatiha haka nan kuma da alamun ranar alkiyama wa minan nafhi fi sur sannan mutum ya imani da gusa a cikin kaho gusa a cikin kaho guda biyu ce akwai gusa ta farko akwai gusa ta biyu ita gusa ta farko mala'ikan gusa ana ce mashi Israfil shi ne zai yi gusa a cikin kaho duk wanda yake da rai sai ya mutu wannan kuma yana kashin zai na kasance ne a ƙarshen duniya lokacin da duniya ta ƙare ana so kowa ya mutu yanzu sai ya gusa kaho in ya gusa kaho duk wanda yake da rai da mutum da aljani da ƙwari da dabbobi duk abin da yake da rai in ya ji wannan gusa sai ya mutu kenan yanzu kowa ya mutu a doron ƙasa sannan sai gusa ta biyu ita kuma gusa ta biyu ita ce thumma nufiha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun eh aka sake gusa ta biyu kuma duk wanda ya mutu tun daga lokacin annabi adam har zuwa na ƙarshe yanzu kuma kowa sai ya tashi kabari zai bude kowa ya ringa fitowa wanda gusa ta biyu aka yi ta shi ne yake cewa yanzu daga an fito hilin alkiyama zai za a je a fara amsa sakamako ne shi ne yake cewa mutum ya imani da annafi fi sur da gusa a cikin kaho sai ce wal ba'th sannan kuma da tashi daga cikin kaburbura shine alba'th bayan an binne mutane wani ya shekara 100 wani ya shekara 50 wani ya shekara 100 ma da aka yi wannan gusar kabarin zai tsage ya fito Allah zai tado waɗanda suka mutu shine alba'th farkon wanda kabari zai tsage ya fito shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan mutane su biyu baya saboda haka wannan ma mutum sai ya yi imani da shi a ranshi cewa zai wakana tabbas sai ce wal hashr Al-hashr kuma shine bayyana wa mutane ayyukan da suka yi a duniya za a zo a haska a hilin kiyama gaban kowa gaban mala'il a'la wani dan wani gashi nan zaka fito gaban kowa abin da kai Allah zai hasko kowa yana gani shine al-hashr shi ma sai ka yi imani da wannan lokacin zai zo shi yasa ake cewa mutum ya yi tsoron Allah kada ya yi kumiyar lahira gware shi ta duniya kuma yalla hira ita ce wannan a hasko ka a gaban tun daga mutanen da suka rayuwa tun daga lokacin annabi adam yanzu a duniya ne tana wa ƴan goku ne kade zasu kuma ya takari to can kuma tun daga farkon mutane har na ƙarshe ne zasu saboda gaban kowa za a yi sai ce wal nashr sannan kuma nashr shine na duba bada sakamako al hashr kuma shine tattaruwa a hilin al qiyama za a tattaru yayin da mutum za a tattaru a hilin al qiyama mala'iku za su kewaye mutane da aljannu kewaye 70 kowane kewaye guda mala'ika 70 ne kaga kenan kuma ai babu zancen ka tsere ma lahira ko mun kana da girman mala'ika lokacin da muka yi imani bil mala'ika mala'ika daya to mala'ika 70 ne za su kewaye mutane kuma kowane kewaye din mala'ika 70 za su yi ma mutane kewaye 70 sannan kuma za a zo da wutar jahannama kowa yana gani wannan ita ce alkiyama sai ce wa nashru suhuf sannan kuma mutum yayi imani da cewa za a bada littattafai shine nashru suhuf anan ana cewa duka abin da kai a duniya mala'iku suna rubutawa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin duka abin da kai suna rubutawa wannan abin da suke rubutawa shine in an tayi lahira za a baka da hannun dama ko kuma da hannun hagu ka karanta da kanka abin da kai a duniya shine can Allah ke cewa ikra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba ka karanta littafin ka da kanka ka ishi kanka da kanka yi ma kanka hisabi Allah yana bada labari cikin suratul kahfi cewa wa'inda aka ba littafin su basu ji dadin abin da yake ciki ba saboda basu yi aikin kirki a duniya ba ya halin sai ki kasance ake cewa wa wudi alkitab fataral mushfiqina fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha Allah yace wa wajadu ma'amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada yace za a dora littayi wasu a hannun namu wasu a hannu sai yace fataral mujrimina wayanda suke mutanen banza zaka ga su mushfiqina mimma fi suna takaicin abin da suka gani a littayin sa rubuce wa yaqulun kuma suna cewa ya waylatana kai can mali hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa wannan wanzira littahi ne dan abu kadan da muka yi dihe da rubuta yanzu wannan hararan mali ne an rubuta eh an rubuta kuma zaka ganin shi a rubuce sai Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira kowa zai samu abin da ya aikata a gaban shi an kawo daga karshe Allah ya yi da sa'ayishi yace wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka bai zalunta kowa Allah yana yin sakamako da adalci ne babu zalunci saboda haka malam yace ayi imani da cewa za a zo a bada littattafai wasu a hannun dama wasu kuma a hannun hagu Allah ya sa mu mushira mu a hannun dama sai ki cewa wal hisab sannan kuma ayi imani da hisabi cewa Allah zai yi wa mutane sakamako al hisab shine hisabi wanda za a ki a lahira zakka zo a binciki aikin ka aikin alherin ka da aikin banzan ka wanda yayi rinjaya shikenan shine sakamakon ga alheri yin jaya ka je aljanna in shari yin jaya ka je wuta Allah kiyaye sai ci kuma wal mizan akwai kuma mizani mizani kuma shine sikelin auna aikin bayi wanda ake dora aikin da kai gaba daya in alheri yayi yawa shine zai yoni sai sharin yayi sama wannan dai ka san balance wanda yoni yayi shine a kasa to haka lamarin yake za a auna aikin ka da na shari da na alheri wanda yayi rinjaya in alkhairi ne kaje aljanna in shari ne kuma kaje wuta Allah kiyaye sai ce wal haud sannan kuma da al haud shine wannan tabki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda al umma shi zasu sha annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi wannan tabki an ajiye wannan tabkin a gaban sirat wanda malai yace anan gaba yace wasirat da siradi shi ma yake imani da shi wanda shi alhaut din mutun ya ketare siradi ne yake iske shi tabki ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai aka ba shi a cikin manzanni kuma al'umma shi ne za su sha anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake tarbabu yanda kaje gidanka ba ko sai zo kake tarban shi haka annabi zai ringa tarban al'umma shi a wannan waje yace duk wanda ya sha wannan taukin na manzon Allah to babu wata ishirwa kuma da zai saki yi bayan wannan hal abada Allah ya sa mu samu insha Allah sai ce wasirat da siradi shi kuma siradi shine wani jisr wanda kowa sai ya bi daga saman shi wa in minkum illa waridu haka Allah ya ce kowa sai ya bi ya yake tsallaka siradi ana tsallaka siradi annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labari sirai yace shi sirai wata alhanya ce kararrama wanda bata huce gashin kai guda daya ba a girma ka wudo gashin kanka daya ka rike a hannu to haka igiyar sirai take in za ta ka abi a wuce kuma yace tafi takobi kaifi haka ne akwai yanka kawawa kuma dole sai ka bi daga nan sannan kuma kasanta wutar yan da mace kamar a ce ka bi gagada nan ka keta daga da amma ba tsallakawa za ka yi doguwar tahiya ce abin da zaka daka bai wuce gashi a girma ba sannan kuma kaifin shahi na takobi daga nan zaka bi ka ketara sai ka ketara ne zaka je haudu ba da kana ka sha kuma kowa sai ya bi wani ba zai ketara ba fadawa zai in ka fada kuma wutar yan da mace sannan kuma babu haske Allah zai sa duhun da bai taba sa irin shi a duniya mi zai cece ka mi zai haska ma gaban ka kakkawa da anan abin da zai taimake ka shine guraban ka na alwala gabobin da kake alwala kana bautan Allah na sallah da shi Allah ya ce wannan gulaba su ne zasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne zasu cece ka saboda annabi ya ce yubu asu ummati yawmal qiyamati gurran muhajjalin min athar alwudu dukkan nan guraban da kake arwalla uska hannu da kake wanke arwalla ba abin zaman da makarin da tsaya kana wanke su da kyau ranar su tana zawo su ne zasu haska ma gaban ka dan kada ka wada wannan rama shi yasa a cikin suratul hadid Allah yake cewa wa idh yaqulu al munafiquna wal munafiqati lil ladina amanu anzuruna naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu Allah ya ranar da munafikai maza da munafikai mata zasu ce mu masu imani ku tsaya mu naktabis min nurikum hasken da yake tare da ku mu ma mu dan gani ko mu kalli gaban mu dan kan mu hada wannan a maka wajen sirabi kenan da ba su ba su da haske ba sai suka yi sallar ba ballantana gabobin sa maske to duhu suke gani ya su sallaka sirabi can kuma suna ganin mai haske zai wuce shine yasu ma masu imani da Allah ku dan tsaya dan hasken naku ma mu amfana da shi kilar shi uwara ku faltami suna wani sauti zai ba su amsa sai a ce ku koma can bayan ku nemi hasken ku fadriba bainahum bisurin lahu babun batin wa fi rahma zahirun min qabla sai a shama kance tsakankanin su da masu imani ba za su amfana da hasken su ba kowa hasken shi cece shi shine annabi ke cewa wannan siradin ketare shi kuma gulgulan imani ne wani zai ketare shi kamar walƙiya wani kuma zai ketare shi kamar kewta ido wani kuma zai ketare shi yanda ka san gudun doki wani kuma zai ketare shi habuwan da rarrahe da kyallaji bungoshi zai tsallake alhamdulillah da an sha saboda in ka wada bala'i mai wutar yana Allah madaukakin sarki ya kare sai malaki cewa washafa'ati sannan ai imani da ash-shafa'a akwai ceto na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ceto kuma malamai sun kakkasa shi akwai ceto kala kala a ranar kiyama amma babban ceto shine shafa'atul uzma ash-shafa'atul kubra babban ceto wanda mutane in suka tsaya a hilin al-kiyama tsawon shekara da shekaru Allah ya yi hushin da bai taba yi irin shi ba an rasa wa zai yi ma Allah magana mutane suna cikin imuwa saboda bala'in tsayuwa mutane sun gwammace yanzu ko tacce ma da Allah su a kai su wannan tsayuwar ta yi shi ana cikin wannan yanayi sai wasu ka shawara su ce kai ga annabi Adamu can shi ma har da shi da tsayuwa da Allah mu je tun da shi ne baban kowa anan a je a sa baki ya magana in aka taya ga annabi Adamu kai magana Allah ya yi hisabi mutane so suke wa Allah ya yi hisabi in mu tacce ma a kai kana jannat ce ma a kai ka tsayuwar ta yi sa saboda tsayuwa ce mai wahala ga Allah ya san ko rana kusa da kwakwallon mutane kwakwalluwa tana tafasa a haka za a yi tsayuwa wannan Allah ya yi annabi Adam a zo a mishi magana kai magana sai ya ce ina ai yau ta kaina nake kuje ni da Allah ya ce in ci ta ce ita ce aljanna na ci kuma yanzu ni zan je ma Allah magana ce ban sani bane kuje wajen annabi Nuhu ko ya iya sai kuma mu juya a runguza wajen annabi Nuhu annabi Nuhu ka sa baki ya ce ina ta kaina nake wannan ranar ba ranar da zai yi magana ba ce ba ni ma ne fama nake in tsira addu'a ne mutane suka halaka shi addu'a tufana Allah ya kawo ruwa daga sama da ƙasa suka halaka sai ci ban sani ba ko kuka je wajen annabi Ibrahim shine khalilullah badadin Allah ne in aka zo wajen annabi Ibrahim ka sa baki sai ci ina ta kaina nake ni ƙarya ne zuwa ne da ke takobi wannan tariya ga tani na sare goma ka da aka tambaye ni ne nace su suka yi saboda haka kumiyan Allah nake bana iya zuwa ba ina da wannan katuwa kare in yi ma Allah magana ku je wajen annabi Musa shine Allah ya magana da shi kai tsaye annabi Musa ka zo yin shi ka sa baki ma sai ce a'a bana iya ba ai ni gugu ne wani mutum bai mun ba komai kawai aka nabi yin shi sai mutu halayyar wannan laifin da ne girma yayi girma da yin tunkar Allah da shi ku je dai wajen annabi Isa dan Maryam shine wanda Allah ya halitta babu uba aka ga annabi Isa annabi Isa ka sa baki Allah ya hisabi annabi Isa ya ce ina ta kaina nake ni da mutane suka ringa bauta mun a duniya ina ni ina magana ku je dole annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam aka zaka ji annabi Muhammad ka sa baki sai ya ce ana laha dama ni ne gurin da ya kamata a ce an zo gure shi ni ne aka tana dan mu wannan wajen annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi yesu je da gurin zatin Allah ya wadi wa ayyansa kalmomi na yabo ga Allah annabi yace wannan kalmomin shi kanshi yanzu bai san su ba sai a lahirin ne Allah zai yi mishi ilhamin su ya fade su in yi bi Allah yi bi Allah sai Allah ya huto daga wushin da yi sai Allah ya ce ma annabi ka tashi ka nemi ceton wanda kake so a baka ka tambaya kuma a amsa maka tambayarka annabi sallallahu alaihi wasallam sai roki Allah a zo ayi hisabi tukwana Allah zai zo shi wa mutane duka wannan abu suna jira mutane a ranar lahira wannan ita ce shifatul kubra bayan shi akwai ceto wannan malamai suka ce ana yi akwai ya tabbata hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya ce a cikin al'ummar shi akwai wasu mutum 70,000 da za su shiga aljanna babu hisabi ba bincike su ba kowa zai ja mishi hisabi a wani aiki shi to sonan 70,000 din za su shiga aljanna ba tare da a wani aiki sa ba kawai daga an zo malaiira direct aljanna za ka yi su a ɗaya daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam yana zamna annabi yake ba da labarin sai ya ce ya rasulullah a roƙa mun Allah Allah ya sa ina cikin su annabi yace kana cikin su wannan sahabi yana ce mishi ukashatu bin muhsin sai wani yaji yace ya rasulullah ni ma a sani sai ya ce ukasha ya riga yake sai dai wani shi kunkuma yaji ya tabbata cewa akwai salihan bayi suna yin ceto a lahira mutunan kwarai salihin bawa wanda ya bauta ma Allah an ta lahira yana ceto Allah yana bashi dama ya ceto wasu daga cikin mutane ya tabbata cewa alqur'ani yana ceto alqur'ani zai ceto zai ceci ma'abutan shi ya tabbata cewa azumi yana yin ceto azumi zai ceci waɗanda suke yin shi kamar yanda ya tabbata cewa akan je cikin wuta a tsamu wanda kahin nan akwai waɗanda su a lahira sun cancanci shiga wuta an auna komai su kawai wuta ce za su garanti sai annabi ya sa baki sai a ceto su sai su wasa shiga wuta sai a kai su aljanna shi ma yana daga cikin ceton da za a yi a lahira kawai wuta ce suka cancanta gaba ɗaya amma annabi sai ya ceto su sannan kuma akwai wanda su yayi an sa su cikin wutai suna cikin dahuwa a wuta suna shan azaba sai annabi ya ƙara dawowa ya ce Allah ƙara ba ni damar ceto annabi ya je ƙara ɗaukowa daga cikin al'ummar shi ya ceto wasu wanda su a cikin wuta suke sai amma da ceton annabi sallallahu alaihi wasallam sai a hullo su kuma wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma kana tunanin annabi zai ceto inda ba su bin sunnar shi kana tunanin annabi zai ceto inda suke mu sunnar shi izgili ana gaya maka annabi kana cewa kamar kayan wazani har izgili kake kana cewa mu ku bar mu Allah ya sa mu cikin ceton shi saboda haka waɗannan cetuttuka da suka zo a nasi su akwai su amma cetuttukan da ake cewa akwai su wanda ba su zo a nasi ba babu su wanda za ka ji ana cewa akwai wani mutum shi haka dai lahira aljihu gare shi katoto zai sa mutum 70,000 a ciki waye ya wuce da su aljanna kuma mutane sun yarda an gaya musu wannan shehu su ne ko malamin su ne zai zo da babban riga aljihu 70,000 ko wani aljihu mutum 70,000 zai sa a ciki su wuce aljanna bayan mu kuma hadisi ya tabbatar mana da cewa yub'athu an-nasu yawmal qiyamati huffatan 'urratan ghurla annabi zai tada mutane a tsirara ba takalma babu kaciya babu kaya to shi a ina ya samu rigar da shi ka gani abubuwan ne wanda sun saba mana so shi mutum kada ya rarrasu kawai mutum yayi fatan Allah ya sa shi cikin ceto kada ya sa shi cikin wani zasu dandane wuta a ranar lahira Allah ya sa mu ciki sai ya ce wal jaza kuma mutum ya imani da sakamako shine sakamakon da Allah zai bada bayan an yi hisabi wasu aljanna wasu wuta sai ya ce hatta yadkhula ahlul jannati aljanna har sai an sanya aljanna aljanna wa ahlun narin nar kuma an sa mutanen wuta cikin wuta sai ya ce laqad akala Allahu ta'ala dhikra yawm al-qiyamati fi kitabil aziz fi mawadin kathira Allah ya bada labarin ranar lahira a cikin alqur'ani wurare da dama wa rabata al-iman bihi bil iman azza wa jalla sai Allah ya alakanta imani da ranar lahira da imani da Allah ma'ana babu mai imani da ranar lahira sai wanda ya imani da Allah Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul baqara yake cewa wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wa hum bil akhirati hum yuqinun Allah ce da waɗanda suka yi imani da abin da aka sauko zuwa gare ka da kuma abin da aka sauko kafin kai gabanin ka kenan sai ya ce wa hum bil akhirati hum yuqinun sannan waɗannan dangane da lahira sun yi imani kuma sun sakankance saboda haka imani da lahira imani ne da Allah subhanahu wataala sai malam ya ce ahlus sunnati wal jamaa su ahlus sunna wal jamaa yu'minuna bi anna waqta qiyamis sa'ati ilmuhu inda Allah sun yi imani cewa lokacin tashin al-qiyama ilmin shi na wajen Allah shi kare ba wanda ya san shi zai tashi al-qiyama la ya'lamuhu ahadun illa huwa subhanahu babu wanda ya san wannan lokacin sai shi kadai Allah ke cewa inna Allah indahu ilmus sa'a lalle Allah ilmin ranar al-qiyama a wajen shi yake saboda haka duk wani bincike da scientific zasu yi su gano su zo radio suna waki an gano cewa duniya nan da shekara 36 nan da shekara kaza za ta kare dukkan zaman zani Allah ya tabbatar maka da cewa shi kadai san ilmin al-qiyama shi kadai sani tun a 2006 aka wato radio amfani a garin nan aka ringa waki aka ce an gano masu masu ilimi sai bincike sun gano duniya sauran ta shekara 36 a wajen al-science sai sauran shekara nan sauran shekara 19 2006 aka wannan abu suka ce sauran 36 yanzu kenan an yi 20 ba da sauran 17 go al-sayyid da suka duniya za ta tashi kaga wannan zance ne Allah shi kadai san yau al-qiyama za ta tashi saboda ko annabi ba a ga yamma ba an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi aka ce akhbirni yani sa'a ka ba mu labarin al-qiyama qala annabi ya bada amsa yace mal mas'ul an ha bi alam min sa'il wanda aka tambaya in bi wanda yayi tambaye sani ba annabi ma bi sani ba to ya kuma wanda zai zo ya ce maka ya bincike ya gano waye shi zance ne wannan sai malaki cewa wa idza kana Allahu kad akhfa waqta wuqu'i sa'ati an ibadihi in Allah ya koye sanin lokacin alkiyama ga bayin shi bas sani ba fa innahu ta'ala qad ja'ala laha amarati wa alamati wa ashrat to Allah ya sanya wasu alamomi da wasu abubuwa da in suka kana suna nuna cewa wannan lahirar ta zo tadullu ala qurbi wuqu'iha wanda take nuna cewa lalle wa wannan alkiyama ta kusa abubuwa Allah bai faɗi ba ga tanan ranar ta kame mai ga shekara amma ya wado su alamomi waɗanda in kun gansu to alkiyama ta kusa shine malai yace wa yu'minuna bi kulli ma waqa haka ahli sunna sun yi imani da dukkanin abin da ya wakana wasa ya kau da kuma abin da zai wakana a nan gaba min asrabi sa'ati sughra daga cikin alamomin alkiyama kanana wal kubra da manya allati hi amaratun ala qiyamis sa'a wanda su alamomin da suke cewa tashin alkiyama ya zo li'annaha tadkhulu fil iman bil yawm al akhir saboda wannan ma yana shiga cikin imani da ranar lahira kai imani cewa akwai alamomin tashin alkiyama alamomin tashin alkiyama kala biyu ne akwai kanana akwai manya dukan su zamu gane su daga ciki a cikin karatun mu yanzu su kananan tun a lokacin annabi wasu sun faru kuma har yanzu suna ci gaba da faruwa manyan ba su fara zawa ba to kashe din ka ɗan manyan suka zo duniya ta kare saboda su a jere suke zawa yanzu ne ake ɗaya bayan shekaru kaga wata ɗaya ta leko ko biyu sun zuwa tare sun wuce amma wannan manyan daga ka fara ganin su an sa to shikenan an zo fa in yi masu kallon fim an zo ƙarshe kenan za mu gane su insha Allah ta'ala malam yace alamatu sa'ati sughra alamun alkiyama kanana yanzu zai fara gaya mana su sai ce wayyal lati tataqaddamu qiyamis sa'ati bi azmanin mutafawitatin wa mutatawila wa inna alamomi sune alamomin da suke aukuwa kafin ranar alkiyama a zamanin na mabambanta sannan kuma zamanin na wa'inda suke masu tsawo tunda an ce wasu lokacin annabi an yi su tsakanin mu da annabi shekara 1300 kai kenan zamanin yana da tsawo sai ce wata kunu minan nau'il mu'tad kuma wani abu ne wanda mutane sun saba da shi a al'adancan an gani ma ba wani abu bane ba mutane har sun saba kamar yadda zan mu karanta za ku gani wasu abubuwan har an saba ma da shi sai ce wa qad yadhhabu ba'daha musahiban lil ashrat al kubra sai ce wasu kuma zasu bayyana wanda bayyana su zasu bayyana ne kai tsaye tare da shigowar manya-manyan kuma wanda su in ka gan su to manya-manyan sun zo tare da su fara bayyana wanda kuma manya-manyan suka bayyana su ma tare da su zo gabaki daya shikenan an zo karshe sai busa kawo malam yace wa alamatu ashrat as-sa'ati al-kubra kathiratun jiddan alamomin da ya tabbata anas da suke nuna cewa al-qiyama alamun al-qiyama kanani yace da yawa ne suna da yawa nazkuru shay'an mimma sahha min azam wadu wasu daga cikin abin da ya tabbata a hadisi da nasoshi yanzu malam zai gaya mana wasu daga cikin alamun tashin al-qiyama kanana alamomi kanana daga tashin al-qiyama amma wannan wanda ya zano ba su kade bane ba da yawa ne wayannan wanda ya zano yace wanda suka sami inganci ne an tabbatar da ingancin su a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ce fa min zalika daga cikin alamun al-qiyama kanana bi'satun nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo daga lokacin da annabi ya bayyana a matsayin manzo alama al-qiyama da ta zo sai ce wa khatmun nubuwati wa risalati bihi da rufe annabta da manzantaka da shi annabi shine karshen annabawa shine karshen manzanni wannan ma alama ce ta tashin al-qiyama saboda duk annabawan da suke wuce ana ce musu a karshen zamani wani annabi zai bayyana shine karshe to kuma gashi nan yanzu ya bayyana kaga an zo karshe kina alama ɗaya ta zo sai ce wa mautu sallallahu alaihi wasallam kuma da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma babbar alama ce hadisi ya tabbata daga Auf dan Malik yake cewa atitu nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk wa huwa fi kubbatin min adam fa qala aidi sittan bayna yadayhi sa'a Auf bin Malik yace na taba isko annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wata al-kubba wata ilruwa a ghazwati Tabuk sai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa ka kilga abu shidda kafin al-qiyama ta zo wannan shiddin sai sun zo tukana sai yace mauti annabi yace mutuwa ta haka kenan dai ta zo annabi yau da rasuwar shi shekara 1400 da wani amma annabi yace wannan dai ne daga cikin alamomi wanda kafin al-qiyama ta zo sai ta zo sai yace mauti da rasuwa ta thumma fathu baitul maqdis sai yace sannan kuma da bude baitul maqdis baitul maqdis shine masallacin Jerusalem a wannan lokacin za a yi fatihin shi a lokacin sayyidina Umar aka bude shi to shi fatihin bai baitul maqdis kaga shi ma an yi shi a lokacin amma a lokacin annabi ba a yi shi ba sai ba annabi ya bar duniya saboda haka wa'annan wannan hadisin ya tabbatar da cewa bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallam da mutuwar shi yana daga cikin alamomin tashin al-qiyama kuma hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana wasa'atuka hatai annabi ke cewa dani bayyana ta da kuma al-qiyama kamar wannan yasu tsin sai annabi ya nuna ya tsaki ta tsakiya da manoniya to kai ya zaka fassara wajen fassara wasu malamai suka ce kamar daga nan ne zawa nan wasu kuma suka ce a tayyar da za a yi daga nan da kuma da za a yi daga nan amma dai wacce ce kadan ce ba su da yawa haka yace tsakanin bayyana ta da al-qiyama kamar haka haka ya nuna musu kaga kenan ai to yanzu da annabin ya bar duniya a shekara 1400 kenan ma dai daga nan zuwa nan yanzu saura nan kenan kaga abin da ya saura ka dani sai na bi malin yace fathu baitul maqdis buɗe baitul maqdis wannan mun faɗe shi cikin wannan hadisi yana tabbatar da haka sai ce wa zuhurul fitani min al-mashriq sannan kuma da bayyanan fitinoni daga al-mashriq akwai fitintunu da za su sayo kai daga gabas ta duniya yana daga cikin alamomin tashin al-qiyama wattiba'i sunanil umam al-madiya min al-yahudi wa an-nasara sannan kuma mutane su ringa bin sunnoni na al'umman yahudawa da nasarawa kaga mutum musulmi kawai komai shi irin na yahudawa ne da nasarawa tsakani da Allah annabi kowai yanzu haka nan muna rayuwa da irin wannan kaga mutum har alfahari yake a kasan ni bature mutum wanda yake da kanshi musulmi ne ko mun shi amma ba irin na musulmi ba irin na turawa ne irin na kristoci da yahuda wal iyaz billah annabi ce to wannan ma Allah mun dashi alkiyama sannan kuma sai malam yake cewa wa khurujud dajjali sannan kuma da bayyanar wa'izu wanda ake ce musu ad-dajjali wadiyya'in nubuwa da masu kiran annabta sune ad-dajjalin kin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da imamu muslim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqumu as-sa'atu hatta yub'athu ad-dajjaluna kadhabuna qaribin min 30 kulluhum yazumu annahu rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-qiyama ba za ta tashi ba har sai an bayyanar da wa'izu mutane masu tsananin ƙarya adadin su ya kusa 30 kowanne daga cikin su yana cewa shi manzon Allah ne wannan wanda suka yi ta cewa su annabawa ne bayan annabi sune dajjalin da annabi yake faɗi an yi su an ƙare annabi yana barin duniya aka samu wasu guda biyu suka bayyana daga cikin su akwai Musailamah al-Kazzab daga cikin su kuma akwai Sijah wato ita kuma mace ce ma ita dan tarihin mutane ma ita mace ce ma tace annabi ya ce ita duka lokacin sayyidina Abubakar suka yi rayuwa kaga annabi ya ce alkiyama bata tashi sai an yi su yana barin duniya suka zo kaga kenan shi ne yake cewa dama tun murko wasu daga cikin alamomin sun riga ma sun wakana samu mutum zai ce muku shi annabi ne ku bi shi hawaye ma ake mai saboda kawai tsabagen ƙarya na gaba malam yake cewa wad'ul ahadithi makzubati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa rafdu sunnatihi wal yasbila daga cikin alamomin tashin alkiyama shine kirkiro hadisi a ce annabi ya wuce tun ya zamana ya shiga daki ya meke kawa ya tsaro bayani sai ya zo ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kuma ba annabi ya wuce ba shi hada ba shi wanda kuma wannan ya faru tun a karni na uku shekara ta 300 bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan hijira daga Madina wanda aka fara samun ƙarya shi yasa aka Allah ya kawo su Imam Bukhari su kuma sai suka dinga tantance ƙarya su hudu ƙarya su hudu gaske sai suka rubuta littafin Sahih Bukhari dan Allah ya kare addinin shi to wanda bayyana su wannan yana nuna alamomin tashin alkiyama sannan wa rafdu sunnati da kin sunnar annabi kiri mutun yana kallon sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai yaki annabi ce wannan ma alama ce tashin alkiyama dan Allah ba a yi yanzu mutun ne zai ji ya shugabar wa'azin malamai ya yi an waɗi hadisin annabi ne ingantacce an ce mashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah yana ɗora hannun shi na dama akan hagu amma azice shi sai ya ce kai wannan ai yake yin izala ne wallahi kuma yi kabar yan izala da ake su wannan ta aka yi annabi ba yan izala ba na ronka da yan izala bar musu izala su kai abin da annabi ne ne matsala ce amma zuciyarka tana kin sunnar annabi annabi ce wannan abin shi ma alamar ta tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya kare sai ya ce wa kathratul kadhib da yawan ƙarya shi ma alamar ta tashin alkiyama kawai mutum ya zamana ya sarara muku ƙarya kuma ya yada ta kai mutum ya rubuta ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fara hadin labarin watan ramadan ya wadi ma mutum 20 to wani alheri zai same shi in bai wadi ba bayan kwana 7 sharri zai same shi a ina kai wannan mutum fi sabilin dai wani yana cikin ƙaryar da ake wani barantana yanzu zai zo sosai ya zo haka kurin mutum zai rubuta ƙarya dora Facebook ko dora stati sannan kuma wai abun mawaki bayan shi wannan da ya rubuta ƙarya ya dora kai kuma wai da ka zo ka gani ƙarya ce baka tantance ba kai ma ka ƙara fartari kai ma ka zama gareji kaga he ƙarya ta yaɗu cikin al'umma wannan alama ce ta tashin alkiyama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa adamu tathabbutu fi naqli al-akhbar da rashin neman tabbas cikin doko labaru da kaji labari baka tantancewa kawai ka yada kawai ka zo wucewa eh kaji an ce to sai ya jini ta kama da wuta mu dai ga mun mu ga wuta shikenan sai ka dauka kawai can wani mai injiya da kika yayi can wajen kanya da kai ana hira ne kace wallahi yanzu sai yaje ne ka kama da wuta ran zuwa zaka kace wallahi yanzu sai yaje ne kama da wuta in jiwa ayo ni yanzu na daga wajen yanzu lake wani eh an bibiya sai yaje a ce a sai yaje babu wutar da ta kama sai kace a ayo ni wallahi haka ne to kai kuma ka je ka wadi mutum goma to su wannan mutum goma su ma sun yi wauki da su kaga ka yada ƙarya ce shi adamu tazabbut fil akhbar wannan mai da bi cin alamun tashi al kiyama sai yake cewa warafu ilm warafu ilmi da doke ilmi Allah zai doke ilmi daga ban kasa a nemi masu ilmi ba haka ce doke ilmi shine ana nufin doke malamai manya manyan malamai za su yi ta mutuwa shine abin da muke ciki yanzu duk manya manyan malaman da aka sani malamai masu tsoron Allah sai Allah ya doke abin shi sai ga ana ta rashin malamai saboda alhadisi ya tabbata da hadisin Abi Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'u min al-ibad wa innama yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idha lam yabqa aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fa aftu bi ghairi ilmin fa dallu wa dallu annabi ce Allah bai ya doke ilimi dokewa kawai a ce ga ilimin na doke shi a Allah yana doke ilimi ne ta hanyar doke malama har sai an waye gari babu malamin da ya saura sai mutane su komo wajen jahilai sai su ringa neman fatawa su jahilan su musu fatawai su san bacce kuma su fatar da mutane Allah kiyaye sai ya ce waltimasu inda al-asagir kuma da neman ilimin wajen al-asagir su ne masu ƙananan ilimi yara ne ɗan ƙananu ba su da shekaru ba su da kuma ilimi amma kuma zimamul umur wajen neman fatawa yana hannunsu sai gani al'umma sun karkata wajen yara ƙananan wanda suke ba su da ilimi ba su da karatun komai su ne suke ba da fatawa manyan manyan fatawa yanzu in kuka buɗe Facebook ba ku ganin wannan abun ka gani mas'ala babba wanda ta girmi yaran a ilimin amma sai ga yaro ya ba da fatawa ya ce a wannan hukuncin shi kaza ne babban magana ke al-Imam Malik an taɓa tambaye shi sama da tambaya 40 a cikin amsar da yawa da bata kai 10 ba ko kuma bata wuce 10 duka sauran ta yake bai sani ba Imam Malik shine Imam Darul Hijra annabi ya bada labarin shi kafin ya zo duk malaman garin Madina lokacin Malik yana raye in aka yi tambaya ta suke abin da Malik ya zo shi zai bada amsa saboda an yi radda ilimin shi amma shi tambaya cikin tambaya 40 da aka yi 11 ba kada ya bada amsa sauran ta bai sani ba a wannan zamanin haka muke duk malamin da kama tambaya sai ya baka amsa ko bai iya ba sai ya yi dubara saboda wannan yana tabbatar maka da cewa alama ce ta ƙarshen duniya sai malai ya ce wa zuhurul jahili wal fasad jahilci zai bayyana kuma banna zata bayyana abin da muke ciki kenan in ka ga wani jahilcin da wani zai hada ma sai ka kama kai shine za ka ga mutum ya yi shekaru a duniya har ya kusa ya mutu amma tsabagen jahili ne komai bai sani ba kan addini wallahi lazim abin ta kai ci ne ta gani yanzu ya taba wakana wato cikin tayya wannan kuma musamman in mutum yana ni dai ban sani ba na sha ganin wannan abin a lokacin da nake cikin yanayin balaguro zaman kana balaguro dogon tayya kamar daga nan zuwa yamai zaka ga irin wannan abu an aka wato sallah da yake bisci ta hada mutane da zaka ga abun mamaki kaga kuma mata la wajen ibada ma akwai wannan na tsau gama da shi shi bai san ma akwai wani abu sunan shi kasar muka yi sallah azhar raka'a biyu muka sallamce eh yake ta gaugawa yake ta gaugawa ya kare ashe shi iya da rectification ya ida ya ce hawa yama yau sha sallar azhar ta kuma raka'a biyu ya za ku yi raka'a biyu kuke ku tashi ku ci ku biyu aka ce a ba baka sani ce me kasar aka ce to yanzu mun ida al-lasar zanmi biyo mu mun ida lasar amma bayani yace inna lillahi duniya ta zo karshe lasar lokacin ta bai ba shi bai san ma'ana yin wannan abu kuma kaga shekarun shi sun ja kuma ni ina da yaqinin cewa inda yake akwai malamai masu karantarwa amma bai zuwa yanzu tsakanin da Allah anan da magrib malamai ba su yi iya kokarin su wajen karantar da mutane suna yi amma ka tafi wajen karantar da ma inda malamai suke karantarwa za ka gani mutanen kaɗan ne karshen misali kan masallacin nan ana karatu amma mutane ba su zuwa su yi amma da za a zo a ce shaidan ya kawo dandalin shi insha Allah za a ga an cika wajen wannan ita ce alumar mutum alama ce ta tashi alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam wannan malam yake cewa wa zahabu salihin mutanen kwarai su ma za su ringa mutuwa ba malamai ba duk ka dubi unguwar ku ka gani daga an yi mutuwa an ce babban mutum ne in ka mutu sai gani mutumin kirki ne to mutanen kware za su ringa mutuwa za a waye gari mutanen kware babu su a dukkan kasa alama ce ta tashin alkiyama siki cewa wa naqdu ural islam urwatan urwa za a wurinka warware alƙawalin musulunci ɗaya bayan ɗaya me yake nufi da wannan hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa latanqadanna urwatul islam urwatan ukhra fa kullu man qadat urwatun tashabbatha an-nasu billati taliha fa awwaluhunna naqdan al-hukm wa ukhrahunna as-salah annabi yace alƙawalin musulunci zai warware ɗaya bayan ɗaya duk lokacin da ɗaya ta warware mutane za su koma ɗaya sai sun warware ta ita ma in ta ƙare su koma kan wata annabi yace farkon abin da za a fara warwarewa a cikin alƙawarin musulunci al-hukm shine shari'a malamai suka ce abin da ake nufi da wannan shine shari'a ta adalci za ta gushe a cikin al'umma babu shari'a ta adalci kana ji kana gani da gaske ka za murɗe mai ta kuma na abu yana wakana alƙalin da zai shari'a sai a kewaye a bashi cin hanci ga gaskiya nan kawai sai a yi ɗan turanci sai a yi kwana da kai shikenan ta ƙarewa saboda kawai kai ba kowa bane amma kuma kai ne mai gaskiya sai a murɗe ta wannan abun abin da kai a cikin al'umma muke nan kai ne bakka da komi wannan ne yake da kuɗi sai wani rikici ya haɗa ku kai ne mai gaskiya insha Allah jama'an suka ji wallahi mai kuɗin za su ba gaskiya kaga shari'a babu ta adalci kenan me yasa za a bashi gaskiya a saboda shi in mai kuɗi ne mai kuɗi ne zai zo da mota ga wani nan da kura shi yana tura yana neman halaka an aka samu aksiden kwatsam motar mai kuɗi ta washe to in ka kuskura aka dai sai shi asirin sigare kai ina asirin sai ka ta kura wow to kai ne baka da gaskiya abin da yake kana kenan kaga shari'a ta gushe kenan annabi ce shari'a ita ce zata fara gushewa saboda haka bayan ba shari'a ta gushe ta adalci sai ce wa ukhra unna salat abu na ƙarshe da zai warware a cikin alƙawarin musulunci shine sallah za a waye gari mutane sun wasa sallah yanzu lokacin bai zo ba tunda hanyar da ana sallah za a waye gari babu sallah a doron kasa mutane sun wasa ta in ka kalli yanda ake yin sallah da yanda ake yi yanzu za ka gane da cewa yanzu ma mutane ba su sallah kawai masallatan ne suka yi amma sallah babu ta saboda duk wanda zai yi tunani a da lokacin unguwarsa da kuma masallaci biyu ko uku ya san inda ake cika in wanda ya ta sallah zuba ya san inda ake cika yanzu ka je ka yi abu wallahi akwai masallacin da mutum uku suke sallah zuba wallahi lazim mutum uku ina al'umma sai suna can suna barci lokacin da ake faɗi bai zo ba kenan ya zo alama ce ta tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam mallan yake cewa wa tada'il umami ala ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam sannan al'ummu za su ringa haduwa dan a tarwatsa al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam al'umman musulunci za ka ga an yahu an haɗu da ba yahudi da ba majusi da ba maguje an ɗarumu menene bitkin a wargaza musulmai dan Allah ba ai menene amurka take ma musulmi yanzu ƙarshen misali wanda zai tabbatar ma da haka nan kalli rayuwar da falastinawa suke an haɗa kai da amurka an haɗa kai da rasha an haɗa kai da iran an haɗa kai da ina ne gabaki ɗaya sun haɗu manya-manyan ƙasashe na duniya kafirai ana cin zarafin falastinawa kullum sai an kashe yara da mata amma babu wanda yake magana an haɗa kai da turawan yamma an zo cikin ƙasashenmu na musulmi so ake dole sai an farlanta mana abubuwan da sun saba ma addini so nan ana kawo Côte d'Ivoire a Niger malamai suna tashi su kiyasi maganganunsu in tension ta tashi sai a janye magana bayan shekaru ma ɗayan shiru ya ƙara maidowa yan uwa cikin Côte d'Ivoire inna wa cikin yake cewa in ka saki mace za a raba gidan gida biyu rabi ya zama naka haka Allah ya ce ai a cikin Côte d'Ivoire ne ake cewa in ka hukunta danka beje masallaci bai na dan shekara 10 kai minas kin minar za a riye ka kai ka aye shi ka buge shi beje masallaci ba amma riye ka za a minas ce ta minar bayan mu kuma annabi ne yace yaro in yake shekara 10 beje sallah ba a buge shi bugo na ladabtarwa to su a gurin su babu wannan wannan dokar take so a kawo mana ba a hada kai ba da turawa na so a warga musulunci alama ce ta tashin alkiyama sannan mallan yake cewa thumma ghurbatul islam wa ahli sannan kuma musulunci zai zama bako musulman ma za su zama baki menene musulunci zai zama bako za a waye gari in an ga mutum yana musulunci abin mamaki ne har filman shi zai gane illa ku zo ku gani wani yana sallah wallahi kakka ji awai wannan abin yanzu haka yawa da zawo saboda ni na ga wannan abin wani lokaci a cikin yanayin balaguro da muke mun tsaya a Istanbul mun yi askil kayan moci sai wani ya zo ki sallah sallar da yake yi wani ya zo wuce shi da matar shi da ɗiyan shi sai yaran su kitawa uwayen su kallo ne sai macen ta hudu salula take filmi in ka gana filmin mine ne ai abin mamaki ne ko wai mamaki suke ga wani ko me yake Allah alam su ne bu zama me yake amma gashi dan Allah musulunci bai zama ba kowa alamu ne na tashin alkiyama saboda musulmancin bacewa zai yi gaba daya mallan yake cewa kasratul qatl daga cikin alamun tashin kiyama akwai yawan kashe-kashe yanzu ka taba duda radio baka ji ba an ce mutum dubu kaza sun mutu yana da wahala rana ta hutu ta wada ba kashe ba sama da mutum dai yana da wahala alama ce ta tashin kiyama watamannil maut mutum ya ringa guri ina ma ya mutu ana samu ma wallahi akwai kuma mutum ya ce kai ni da wannan abun ina ma mutuwa ne wallahi wannan abun alama ce ta tashin alkiyama sai ce wa gibtatu ahli alqubur gibtatu ahli alqubur shine in mutum ya zo wuce ga kabari yace dama ni ne a cikin wallahi saboda masiwa ta duniya kuma yabun ya fara zawa ko in ma bai zo ba kana ganin kamar bai zo ba ya fara zawa ya fara zawa to ya tabbata cewa wannan abin zai zo saboda haka amma bai zo ba zai zo shi sai yace wa tamanyar rajuli an yakuna makanal mayyit min shiddatil bala mutun ya ringa guri ina in ya gagawa an wuce da ita ya ringa guri ina ma shine aka wuce da shi saboda tsananin bala'i alama ce ta tashin alkiyama wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi za a waye gari a duniya namiji a kalkashin shi sai an samu sama da mata 50 shine yake kula da su aka ce mata 50 wasu na yin murna su ce gaskiya za a more baka da hankali wallahi baka da hankali ba ana ne ba zaka arme su ne ma'ana kai ne kake kula da dawaniye su yanzu nan haka aka bincika aka ce kowa ya wadoin da yake kula da su a karkashin shi sai kai mamaki wani an ga maka matan da suke karkashin shi yake kula da su cin shi da san su in ya guda Allah ka dai zan yi kuma mutanen da yake kama sana ce kai mamaki baka gani yanzu wani yake cewa na an yi wata kididdiga a matar ita da aka aiwa wata rana mata aiwa gomiya tara aka yi a ciki namiji ɗaya ne mata gomiya tara ba ɗaya a haka ne yake duk inda ka tanya yanzu mata sun yi abu to za a waye gari ne wannan matan to zai kula da su ko ne zan kula da su saboda haka za a waye gari mata ne 50 a kasan kai zaka je ka nemo su ci in baka nemo ba akwai matsala suna nan suna jiranta kaga an bala'i ya bala'i dole ka ce Allah ma ya kashe ka kawuta ko sai ce wa kasaratu mautul fujar da yawan mutuwa ta kai tsaye ta bazaka kawai mutum yana zamune kun yi sallama da shi ya shiga to mu kana layya yau gobe watakila ma ya ce gobe ka biyo mini guyoyin gida kawai da ka wuce da asuba ya ce mai mutu wannan abun kuma yayi yawa yanzu to yawan mutuwa ta fujar yace shine yana daga cikin alamomin tashin alkiyama kanana kuma wannan abin yazo sai ce wal maut fi zalazil wal amrad da mutuwa cikin girgizar kasa da za ta ringa zawa kwana-kwanan nan girgizar kasa nawa ake mutum nawa suka mutu wal amrad da cututtuka corona mutum nawa ta kwashe duka alamomin da tashin hakiya kaman dan adam ne ake ga mu alkiyama ta zo ka shirya amma mu nan kawai neman kudin muke ba abin da ya muna kai yace wa qillatu adadir rijal shine abin da muka faɗi yanzu karamcin adadin mazaje mazaje za su yi karamci zaka iya zawo unguwa unguwa shafciciya mai dauke da mutum 1000 amma baka samu mutum namiji 100 duka maza ne in kana zo gani haka ka tai shafi aka duwa amma dai ai mutane na akwai wanda suke zuwa lafal suna ga sai ka shigo cikin effective in class a ce maka class mutum 70 ne amma ka zuwa mutum 20 ne maza 50 din mata ne lokacin ya zo kaga wanda yana tabbatar da annabta annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wa kathratu rijal da yawan mata mata su zasu yawa wa zuhuruhunna kasiyatan ariyat daga cikin alamomin tashin alkiyama bayyanan mata sun sa tawayi amma kamar ba su sa ba kaga gata nan ta kaya ne a jikinta amma da ita da wanda ba ta sa ba daddai da Allah babu wannan abu akwai wannan alamomi ne na tashin alkiyama kaga mata suna wuta duk inda ka wuce yanzu kalla da Allah da annabi wata rana mutum ya dan hawo mutum dan kewaye lakwal uku a garin nan shama maki zai tabbatar da wannan magana kuma duka ƙiyam musulmai ne kuma uwayensu suna kallo alama ce ta tashin alkiyama kowa ya shirya ya shiga taitayin shi lokacin yayi sai yace wa tafashshi zina fi turqat zina za ta yadu a saman titina wannan abin kowa ya sani yayi saman titina babu tsoron Allah babu komai nan 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 stud wannan bai yi wa da aka kawo police aka ce daga wanda zai tar kowa wuta menene wai an yi bincike an gano daga lokacin da kare goma tai zina ta zina ta kiyace shine wannan abin da yake wani tafashshi zina fi turqat zina zaka yi wata a saman titina kowa yana gani sai ce wa zuhurul ma'azif bayyanar kayan kada kade madalla makada za su cika ransu babu babaka kaga mutane sun zama su uku daga san hadiya ne sabuwa bata wuto ba wai waka yake magana sai kaji an ce wani sabon piano ya wuto kai wannan sauƙin yana yi to alama ce ta tashin alkiyama wal khamr da giya ni dai na gadi a da ana cewa giya giya ni dai fi sabilillahi har zan wayan zuri wallahi in ga giya wani abu na mamaki amma abun mamaki zaka kana tare da mutane sai ka ji mutane ce maka ai a giya akwai wata kala mai suna kaza ta yi kwari sai shi ya aka yi santa ma tukana kaga saboda giya ta waye ta cikin al'umma ke to wannan ma alama ce ta shar kiyama sai ya ce wa zina wa riba zina za ta yawaita wanda a yanzu kuma in ana wannan magana ta zina za ta yawaita ni ba ina ce komai ba kowa ya gane mu ce gaba wa riba sannan kuma da riba riba ta kasuwanci wanda Allah ya haramta mutane za su ringa yi canji zaka zo ne ni akwai wanda ya ce mun ya je neman canji shi kago ma kace ga tare da ribi in yana su riba ce za a baka wato canji shine sai an doki wani abu a ciki riba ce wannan kiriki amma dai ga tanan ta yadu a cikin al'umma alama ce ta tashin alkiyama sai ce wal hariri wastihlaluha al hariri zai bayyana al hariri wani tuhahi ne wanda aka haramta maza su sa to za a dawo a ringa sashi da su halatta shi mutane su halatta shi bayan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta lubs al hariri ga maza to mazan za su dawo su ringa sashi sai ce wa zuhurul khasfi wal maskhi wal kasf zuhurul hasf shine kifarwa Allah zai ringa kifar da wasu wurare sai kaji an ce a wuri kaza an samu gilgiza mutum uku suka tsira duka kowa ya mutu Allah zai musu tsawa wani wuri sai kaji an ce an yi tsawa mutum kaza sun mutu gidaje sun wado duka ana samu yanzu sannan kuma wal kasaf da kasafi kurin haka mutum baka mishi ba komi yanzu ya zama ya shiga cikin al'umma ya ma kasafi kawai gurin shi ne baka yi sai yi shirya ya ce an yi kaza an yi kaza ya ce wallahi kai kai kuma ba kai bane ba kasafi ne shirya yi dan ya ci ma mutunci dan ya lalata maka su wannan ma yana daga cikin alamomin alkiyama waɗanda suke kananu saboda ƙurewar lokaci anan ya kamata mu tsaya akwai sauran alamomi waɗanda ya zano kananu wanda zamu yi da sasu da rashi mai zawa, sannan kuma zamu shiga alamomi manya-manya na alkiyama. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada. Kuskuren da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.